Gwamnatin jihar Plateau ta umarci duk mazauna jihar da su kasance a cikin gidansu har tsawon mako guda don gudanar da feshin maganin kashe cutar coronavirus. A wata ganawa ta musamman da manema labarai, gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce daga karfe 12 daren ranar Alhamis 9 ga watan Afrilun 2020 zuwa ranar Laraba 15 ga watan ta Afrilu, hukumomi za su tabbatar ba wanda ya fita daga gidansa face waɗanda ke ayyuka masu muhimmanci kamar ma'aikatan lafiya, jami'an tsaro, 'yan jarida, ma'aikatan wutar lantarki, 'yan kwana-kwana, ma'aikatar kamfanin wayar tarho da masu dakon mai.
Wanda kowa zai yi hakuri da wannan kwana bakwai. Idan muka bari ana shigowa haka, to wata rana masu shigowa ne za su kawo mana. So dole ne mu rufe, kuma babban shine abun gwadi, wuraren gwadi. To da muna kai Abuja, muna kai Lagos. To Allah ya taimake mu, yanzu an ce a wannan makon za mu same inda ana gwadi. Saboda haka ba ma sai kai ciwo ba. In ka san kai kusa da mutum da ya samu wannan abun, kai ma sai ka zaka samu kanka ka zaka kwanta a wuri daya, kai sati daya, kai sati biyu, sai ka gani ko ciwo ya tashi ko bai tashi ba.
Kan batun killace mutane ba tare da wani tallafi ba, gwamnan ya ce
tunaninmu yanzu manoma inda za su fidda wannan abincin a zo a sayar da shi, ba mu san ranan da wannan abu zai fita ba. Shine mu ma muna so mu nema inda za mu saya abinci mu aje, domin ba mu san ranan da wannan coronavirus zai kare ba. Yanzu a cikin komiti ma mun yi tunanin wannan abubuwan da mutane suke bayarwa za mu sayi abinci mu aje. In ya kai wayannan lokacin inda za a tallafa ma talakawa, za mu san inda za mu tallafa ma talakawa.
Gwamnan jihar Plateau kenan Simon Lalong. A daidai lokacin da gwamnatin ta Plateau ke sanya dokar hana fita wa jama'ar jihar kuwa, Arɗo Muhammadu Buba ya ce suna goyon bayan gwamnati 100%, amma
don Allah don Annabi ya dan taimaka, a dan ba da kofa ko da rana, ranaku sai dai ne a kai shanu a kai domin a samu abin da za a ci.
Na kuma tattauna da wasu mazauna garin Jos don jin ra'ayoyinsu kan batun.
Sunana Ruth Dogo. Gaskiya wannan doka kam to yana da kyau kan, amma na gaskiya ba daɗi, don idan ka dan fita za ka dan samu wani abu, amma na kana zanne a cikin gida ba wanda zai kawo maka. An raba su net ba mu gane ba, to balanta na zo a ajiye mu ba abincin, an zo rabiyan ma mu ma ba za mu samu ba. Gaskiya in koronan bai kashe ka ba ma yunwa zai kashe ka. To zama a cikin gidan ma shi ma akwai hatsari, fitan ma akwai hatsari, to yanzu ba mu san yaya rayuwar mu zai kasance ba.
Sunana Yohana Madubu.
Zaman dare a gida gaskiya ba daɗi, kusan ce dukan mu dai sai mun fita kafin nan mu samu abin da za a sarrafa. To amma tunda shike ya zama bala'i ne, kuma gwamnati da kuma masana suka ga haka din yafi tsari yadda za a kawo ƙarshen wannan abun, to za mu haƙura.
Shugaban kungiyar masu motocin sufuri a jihar Plateau, Alhaji Yusha'u Muhammad Sardaunan Gabas, yace za su tabbatar da aiwatar da dokar hana zirga-zirgar motoci a jihar ta Plateau,
musamman jihohin da suke makota da Plateau. Tunda mu Plateau a tsakiyar Najeriya muke, muna ƙara fadawa dukkan makotanmu cewa daga yanzu jihar Plateau ba wani moto da za ta zo ta shiga cikin jihar Plateau, kuma mototinmu na jihar Plateau ma ba za su fita ba saboda wannan cuta na COVID-19. Tunda mu jihar Plateau Allah ya taimake mu ba wannan ciwo, to ba ma son kuma wani da yake jihar akwai ciwon ya zo ya shigar da shi, don ciwo ne na anoba.
Kafin wannan dokar dai, gwamnatin ta rufe kasuwanni ta kuma rage cinkoson jama'a a fadin jihar ta Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.